sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Da fatan kuna cikin koshin lafiya. Zahra Aminu Fage ce tare da Hauwa Sharif da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku. A wannan shiri na yammacin yau Juma'a 7 ga watan Yuli na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga kanin labarai.
A yau Juma'a, shugaba Volodymyr Zelensky ya sake jaddada kiran da a samar ma kasar shi makamai masu cin dogon zango domin kaddamar da hare-hare da kuma kare kasarsa daga dakarun Rasha da suka mamaye ta. A jiya Alhamis ne, dakarun juyin juya hali na Iran suka kwace wata tanka a yankin tekun Fasha da aka yi zargin tana dauke da man fetur din da aka shigo da shi ta barauniyar hanya. A yau Juma'a, sakatariyar Baitul Malam Amurka Janet Yellen ta fara ziyarar aiki ta kwanaki hudu a kasar China, inda ta yi kiran da a samar da sauye-sauyen kasuwanci a kasar ta biyu a tattalin arziki a duniya, inda ta yi gargadin cewa Amurka da kawayenta ba za su lamunci abin da ta kira da rashin adalcin China ba a harkokin tattalin arziki.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yau za ku ji cewa a Ghana ayyukan haɓaka lambu da al'adun shuke-shuke da koyawa yara sha'awar noma suna ɗaya daga cikin muhimman abubuwa a jagorancin Satcom Africa. Sannan za ku ji cewa masu sha da safaran miyagun ƙwayoyi suna ƙaruwa a Kamaru, inda hasashe bayyana cewa kashi 40 cikin 100 na 'yan Kamaru suna ta'ammali da wannan mummunar ɗabi'ar. Muna tafa da rahoton. Baya ga haka, a jamhuriyar Nijar mako guda bayan bayyana sakamakon jaraba ɗaliban da ke neman takardar shaidar kammala karatun sarrafagen shiga jami'a, gwamnatin ƙasar ta yanke shawarar baiwa wani rukunin ɗalibai damar saki rubuta jarabawar gwajin lissafi sakamakon wasu kurakurai da aka gano a gwajin farko. Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma muna tafi da shirin Duniyar Amurka wanda Mahmud Lalo ke gabatarwa. Sannan za a ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin masu sauraro, amma yanzu sai a gyara zama a shakashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum, ga labarin duniyar mai karantawa Hauwa Sharif. A yau Juma'a, shugaba Volodymyr Zelensky ya sake jaddada kiran da a samar ma kasar shi da makamai masu cin dogon zango domin kaddamar da hare-hare da kuma kare kasarsa daga dakarun Rasha da suka mamaye ta. Da yake magana a yau Juma'a yayin ziyarar da ya kai a kasar Czech, Zelensky ya ce yana tattaunawa kan tsarin samar da makamai masu cin dogon zango da kawayen kasashe da suka hada da Amurka. Ziyarar da Zelensky ya kai birnin Prague wani sashe ne na ziyarar da yake yi a kasashen ƙetare gabanin taron kungiyar NATO da za a yi a mako mai zuwa, yayin da ake sa ran zai buƙaci ƙawancin kasashen su shigar da Ukraine cikin kungiyar a matsayin mamba. Kungiyar Tarayyar Turai ta EU ta bayyana a yau Juma'a cewa kasashe mambobinta sun amince su kashe kuɗi dala miliyan 545 domin bunƙasa samar da makamai ga ƙasar Ukraine da ma maido da rumbun makamai na mambobinta. Gwamnatin shugaba Biden na Amurika na duba yiwuwar aikiwa da tarin makamai zuwa Ukraine domin taimaka mata a yakin da take yi da Rasha, a cewar hukumomin Amurka a wani yunkuri da aka iya bata ran kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama. A jiya Alhamis ne, dakarun juyin juya halin Iran suka kwace wata tanka a yankin tekun Fasha da aka yi zargin tana dauke da man fetur din da aka shigo da shi ta barauniyar hanya. A yau Juma'a, kamfanin dillancin labaru na Fars ya ce jami'an tsaron juyin juya halin na Iran sun kama jirgin dakon man mai dauke da tan 900 da ma'aikata 12 da aka shigo da shi ta barauniyar hanya karkashin umarnin kotu. Hukumar sojin ruwan Amurka mai lakabin Fifth Fleet ta sanar cikin wata sanarwa da ta fitar cewa kungiyar dakarun juyin jihalin musulunci na Iran sun kwace sandukin man na kasuwanci ne da karfin tsiya da ta iya yiwuwa ya nemi shiga da man fetur din ta barauniyar hanya. A nan take dai ba a sami wani ƙarin bayani kan lamarin ba. Ofishin rundunar sojin ruwan Amurka ta ce ko a farkon wannan makon sai da ta dakatar da Iran daga kwace wasu tankokin kasuwanci biyu. Sojojin ruwan suka ce tankokin suna kan ruwan ƙasa da ƙasa ne a lokacin, ɗaya a yankin kogin Oman, ɗayan kuma yana mil 20 daga ƙarshen yankin ruwan Muscat da Oman akan hanyar zuwa yankin kogin Arabia. A yau Juma'a, sakatariyar Baitulmalin Amurka Janet Yellen ta fara ziyarar aiki na kwanaki hudu a kasar China, inda ta yi kiran a samar da sauye-sauyen kasuwanci a kasar ta biyu a tattalin arziki a duniya, inda ta yi gargadin cewa Amurka da kawayenta ba za su lamunci abin da ta kira rashin adalcin China a harkokin tattalin arziki ba. Da take jawabi a yau Juma'a a birnin Beijing ga hukumar ciniki da kasuwanci ta Amurka da ke China, sakatariyar Baitulmalin ta Amurka Janet Yellen ta ce Amurka ba ta neman rarrabewa tsakanin wato baki ɗayan tattalin arzikinta. Ta ce raba manyan ƙasashen duniyar biyu masu ƙarfin tattalin arziki ba zai yi wa duniya, wato ba zai yi wa tattalin arzikin duniya kyau ba, kuma abu ne ma da ba zai iya yiwuwa a cikin sauki ba. A yau Juma'a ne kuma ake sa ran Yellen za ta gana da Prime Minister Xi Li. Premier China Li Qiang da sauran jami'an ƙasar ta China a birnin Beijing, inda za ta yi jawabi kan raunanuwar dangantaka da ke tsakanin ƙasashen biyu. Yellen ta ce shugaba Joe Biden na Amurka ya kuduri aniyar ganin gwamnatinsa ta zurfafa tattaunawa tsakanin ƙasashen biyu kan al'amura daban-daban da za ta mai da hankali a kai a yayin wannan ziyara.
An jima kaɗan Hauwa Sharif za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Da farko za mu fara da rahotonmu daga Nijar. A Ghana, ayyukan haɓaka lambu da al'adun shuke-shuke da koyawa yara sha'awar noma suna ɗaya daga cikin muhimman abubuwa a jagorancin Satcom Africa. Wakilin muryar Amurka Ridwan Abbas ya aiko mana da ƙarin bayani.
Sama da shekaru goma kenan bukin gwajin lambu da kuranni ya yi nasarar daga kasar Ghana zuwa babban matsayi a fuskan tsabta, kiwon lafiya da wadata ko arziki. Abinda gwajin ya so yi bana shine bayyanar da baiwa da Ubangiji Allah ya yi wa Ghana na kuranni da ganyayyaki da kayan lambu, yayin da kuma za a waye kan al'umman Ghana game da hanyoyi da ke cikin wannan harkar na kasuwanci, salon rayuwa da amfani na kiwon lafiya. Manajan ɗin Satcom African Communication Mrs. Sharon Enim ta fayyace wasu muhimman abubuwa na gwajin na shekara ta 2023.
One important thing that the movement is doing is that we are going to have a stakeholder forum, and this is going to
wani muhimman abinda ƙungiyar za ta yi shine gabatar da taron mahawara na masu ruwa da tsaki a cikin watan Agusta. Burinmu haɗa kan dukkan masu ruwa da tsaki a harkar aikin gona, shuke-shuke da kuranni, yadda za mu yi musanyen ra'ayoyi tare da ɗaukan shawarar yadda za mu azawa masana'antu harajoji da za su raya mana ƙasar a fafatakar da take yi wurin yaƙi da canjin yanayi. Babban jami'an zartarwa Satcom Africa Mrs. Esther Koba ta bayyana da aniyan ƙungiyar ta lambu da kurannin Ghana wurin inganta rayuwa mai ɗorewa.
When we started, people said to us outright, this is not going to work because people don't care about flowers, people want money.
A lokaci da muka soma, mutane na faɗa mana kai tsaye wannan ba zai yi aiki ba, dalili shine ba ruwan mutane da huranni, kuɗi mutane ke so, abinci mutane ke nema. Saboda haka a matsayin mu babban kamfani na sadarwa, mun kai wa sakon mu kwalliya, muka ce fulawowi wato huranni za su ɗibiya muku abinci kan teburi, fulawowi za su zuba muku kuɗi a aljihunku. Saboda haka jama'a baki ɗaya su kuduci ganin ƙarin ɗiyan Ghana sun haɗe wuri ɗaya. Mutane muna cusa baiwa iri-iri da sha'awa daban-daban a cikin mafarki ɗaya na bari Ghana ta ƙara zama ƙori, ƙasa mafi tsabta da cikakken lafiya, mafi azurta da kuma uwa uba, zama ƙasa mafi kyau. Malam Jafar Dankobiya masani ne na kimiyyar huranni tsirrai da sauran shuka yayi mana ƙarin haske.
Ai abu in baka san amfanin shi ba zaka ajiye shi gefe, amma in mun dubi amfanin da ke cikin wannan abu na wurin ma lafiyar mutum. Na farko, yawa-yawan mu muna ganin kayan fure kaman abu ne kawai da ake ado da shi sosai. Ado yana cikin abun da ake yi da kayan fure, amma akwai abun da muke ce ma depression a Hausance, shin ce kaman dai bacin rai da ke kama mutum. Yau kasashen Turai da dama suna fama da wannan matsala na depression, har yau mu kuma ya kai kanmu. Magungunan da ake saya ana sha saboda mutum ya samu kwanciyan hankali ba magunguna ne da zaka iya baka ci abinci yau kaman yanda irin rayuwar da muke cikin ga kana tunani ya zaka ci abinci ne ba batun wayannan magunguna ake yi ba. To yana cikin ababen da Allah ya sa ma wannan fure yana rage wannan depression mutum.
Sannu zai in ji masu iya magana bai hana tafiya sai dai a jima ba a kai ba. Radwanullah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
A gaida Ridwan Abbas, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Hauwa Sharif da ci gaban labaran duniya.
Wata gobara da ta tashi da sanyin safiyar yau Juma'a a wani gidan kula da marasa lafiya a Italiya ta yi sanadiyar mutuwar mutane shida, mata biyar, namiji guda. Kimanin mutane 80 sun samu raunuka a gobara a yankin Cesidae na birnin Milan. Mutanen da ke zaune kusa da ginin sun bayyana cewa sun riƙa hango mutane da ke zaune a gidan ta taga riƙe da kyalle a hannunsu suna toshe hancinsu daga shakar hayaki. Tuni dai an fara binciken kan musabbabin tashin gobarar. An yi imanin wutar ta tashi ne daga wani ɗaki inda daga bisani ta yaɗu. A jiya, Alhamis rundunar sashe na Dakarun Amurka ta faɗa wata sanarwa cewa jiragen saman Rasha sun gudanar da wani take-take mai haɗari a kwana biyu a jere, inda suke shawagin ganganci dab da inda jiragen Amurka marasa matuƙi ke gudanar da wani aiki kan ƙungiyar ISIS a Siriya. Rundunar ta ce mun buƙaci Dakarun na Rasha da su janye daga wannan wauta da suke yi, su kiyaye sau da ƙafa da ingantacciyar halayya da aka san ƙwararrun jami'ai da ita, domin su mai da hankali ga abin da ke gabansu na jajircewa kan ganin ƙarshen ISIS. Sojojin Amurka sun ce bayan ma ga jiragen Rasha da ke shawagi dab da jiragen Amurka marasa matuƙi, sojojin na Rasha sun kuma riƙa yin wasan wuta kusa da jirage marasa matuƙi na Amurka, da hakan ya tilastawa jirgin Amurkan ɗaukar dabarun kaucewa. Lieutenant General Alex Grantwick, shugaban runduna ta tara na sojin saman Amurka da ke yankin gabas ta tsakiya, ya ce ko a ranar Laraba da ta shige, Rasha ta yi wani abu makamancin haka. Ya ce ɗaya daga cikin matuƙin jirgin saman sojin Rasha ya yi wani tuƙin ganganci ta gaban wani jirgin mara matuƙi na Amurka, inda ya taɓi farfelar jirgin, lamarin da ya haifar da cikas ga mai kula da jirgin.
Gaida Hauwa Sharif da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotannin namu, inda za mu koma Kamaru. Masu sha da safaran miyagun ƙwayoyi suna ƙamari a Kamaru, inda hasashe bayyana cewa kashi 40 cikin 100 na 'yan Kamaru suna ta'ammali da wannan mummunar ɗabi'ar. Wakiliyar murya Amurka Baimunatu Sadau ta aiko mana da ƙarin bayani.
Safarar miyagun ƙwayoyi ya zama ruwan dare a ƙasar Kamaru, musamman birnin Yaounde, babban birnin ƙasar da aka kama kusan mutane 700 waɗanda ake zargin su da safarar miyagun ƙwayoyi, kuma inda abin ya fi ƙamari a unguwar Briketere. Mun tuntuɓi Hajiya Fadimatu Audiyaro yayin da suka haɗa gagarumin taro a unguwar saboda fadakar da kuma jan kunnen matasa.
Muna cikin al'umma da mafi yawan lamura ba iya magana a kai, kuma muna gani kamar yadda matsalar safarar ko shaye-shaye miyagun ƙwayoyi ke ci gaba da yaduwa. Shine nace to mai yasa mu matasa ba za mu dauke abun a hannunmu ba wajen fadakar da kannanmu? Watakila iyayenmu suna samun matsala wajen hira da yaransu, hakan yasa muka tashi tsaye ganin cewa kannanmu suna lallacewa dangane da wannan mummunar cutar. Haka zalika birnin Duwala, birnin cinikayya na kasar Kamaru, na fama da wannan matsalar na safarar miyagun ƙwayoyi da shaye-shaye, musamman a unguwar New Bell, Makiya da garin Bunaberi da ke karamar hukumar Duwala na hudu da kwamandan Jemi da tawagarsa suka yi kutse cikin wannan garin, inda suka cimma nasara kama ogan safarar ƙwayoyin mai suna Pablo, wanda aka yankewa hukuncin zaman gidan yari na tsawon watanni 8, amma kuma an same shi cikin gidan shi yana ci gaba da gashi. Kwamandan Jemi Mr. Ona Tangana Zakari ya ce yanzu suka fara aiki. Mun kama duk waɗanda suke safarar miyagun ƙwayoyi, so goma muka kama. Daga cikinsu akwai wani mai suna Ngupol wanda yake gidan yari amma yana ci gaba da kasuwancin shi. Mun kama buhun cannabis guda hudu da kunshin cannabis din 20, pakitin cocaine 108, pakitin tramadol 2, adduna 6 da ƙananan wukaƙe 2, na'ura mai ƙwaƙwalwa 2, kwalban gas 2, na'ura mai bai iska 2, baburi 1, katan barasa guda 1, Kwamandan ya sake jaddada cewa yanzu suka fara aiki domin dakile waɗannan mutane da suke saka rayuwar matasa cikin mahuyincin hali. Ya kamata mu dinga aiwatar da ayyukan koda yaushe akai-akai saboda dakile masu safarar miyagun ƙwayoyin har sai mun ga bayansu. Lamarin da yake daure kai sanin cewa ana bi da ƙwayoyin ne ta kan bolar Najeriya da Kamaru har da wasu ƙasashen ma. Maimunatu Sado, sashen Hausa na muryar Amurka daga Duwala a ƙasar Kamaru.
Madalla a gaida Maimunatu Sado. A jamhuriyar Nijar mako guda bayan da aka bayyana sakamakon jaraba ɗaliban da ke neman takardar shaidar kammala karatun share fagen shiga jami'a, gwamnatin kasar ta yanke shawarar baiwa warkunin ɗalibai damar sake rubuta gwajin lissafi mathematics sakamakon wasu kurakurai da aka gano a gwajin farko. Matakin da masana harkokin ilimi suka yaba da shi duk da yake har yanzu akwai sauran gyara. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulaiman Munbarma ya aiko mana da rahoton.
Taron majalisar ministoci na yammacin wannan Alhamis 6 ga watan Yuli ya sanar cewa kashi 25.23 daga cikin 100 na ɗalibai ne suka yi nasara a jarabawar baccalaureate da aka rubuta a fadin nishar a ƙarshen watan Yuni da ya gabata, da nufin tantance waɗanda suka cancanci samun takardar shaidar kammala karatun share fagen shiga jami'a. Wannan na nufin an samu koma bayan da girmansa ya haura kashi 3 daga cikin 100 idan aka kwatanta da jarabawar 2022, abinda aka dora alhakin faruwarsa kan kurakuran da ke tattare da abubuwan da aka buƙaci ɗaliban rukunin D ko D su rubuta a fannin lissafi wato mathematics. Mafari kenan shugaba Muhammad Bazoum ya bada umarni a baiwa ɗaliban da abin ya shafa damar sake gwada sa'a, a cewar wannan sanarwa da yake bayyana matsayinsa akan wannan mataki. Sakataren kungiyar Synapses ta malaman sakandare Jariri Labo ya yaba da shi domin a cewarsa yin haka shine adalci ga ɗalibai da iyayensu.
Abun jinjina mu shugaban ƙasa ne saboda kukan uwayen yaran ne yaji, kukan mu ne yaji, ta kamata ya zama darasi ga masu kula da tsare-tsare na jarabawa, kuma ta kamata a ce ma a yi bincike a gani wai menene umal aba'isan ma aka samu wanga kurakurai, saboda zuzurun to kuɗi ne aka sa na betulmani ƙasa, ta kamata a ce don ta kamata a ce an hukunta fasakan wanga abubuwa da yawa abubuwa wakana, to ta kamata a ce an hukunta shi. Dan
shi ma shugaban kungiyar Voix des Sans Voix Nasir Seydou na da irin wannan ra'ayi. ko da yake yayi jan hankali akan bukatar daukar matakai don kada sake tafka kurakuran da aka aikata a baya.
Shugaban kasa ya saurari al'umma, ya saurari yanayi wanda an kai wannan bakaloriya ciki, kuma ya ba da biyan bukata ga al'umma. Haka ake fata ga shugabanni, alhamdulillah, masu sauraron kukan al'umma, masu ba da biyan bukata idan al'umma suka kuka. Kuma muna fatan a dauki matakai waɗanda wannan da za a yi a yi shi a cikin tsarkakewa, kuma a gaba a dauki matakin nan da ba za a sake samun irin wannan kurakurai ba.
Dalibai 92,956 ne suka rubuta jarabawar bakaloriya a bana, sai dai tarin matsalolin da aka ci karo da su yasa kungiyoyin malamai da na kare haƙƙi a fannin ilimi suka yi ta kiraye-kirayen ganin hukumomi sun ɗauki mataki, ciki kuwa har da maganar sake duba tafiyar hukumar tsara jarabawar bakaloriya, wace ake ganin son rai ya yi kaka gida a sha'aninta. Hasali ma komai na tsare-tsare na gudana ne ba tare da hannun malaman sakandare ba. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A dai da Sule Mummuni Barma, kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a yi zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Duniyar Amurka. Shirin Duniyar Amurka na wannan makon zai ci gaba da tattaunawa ne da mai fashin baki kan harkar siyasar Amurka, Dr. Nasir Damuwa, ɗan asalin Najeriya mazaunin Amurka. Inda makon da ya gabata muka zanta kan tuhumar tsohon shugaban Amurka Donald Trump da wasu batutuwa da suka shafi masu neman tikitin jam'iyyar Republican a zaben 2024 da ke zuwa. A wannan makon za mu dora daga inda muka tsaya, sai a biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani. Sunana Mahmud Lalu. Kamar da wasu ku suka ji a farkon shirin, muna tattaunawa ne da Dr. Nasir Damuwa, ɗan asalin Najeriya mazaunin Amurka, wanda ke fashin baki kan siyasar Amurka, inda za mu ɗora da wannan tambaya ta gaba. To, Dr., kwanakin baya mun ɗauko tattaunawa kan batun shari'ar Trump. Kuma sai muka ga ana bayyana cewa za a tuhume shi da duk da cewa suna adawa da shi wajen neman tikitin takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar Republican, irin su tsohon gwamnan jihar New Jersey Chris Christie da tsohon mataimakinsa shi Trump kenan, wato Mike Pence, da sauran gaggan 'yan jam'iyyar. Amma sai na ganin da nan sun dinke, suka haɗe wuri guda suna goya mai baya, suna cewa ana mai bita da kullin siyasa ne da aka wato fara tuhumar Trump kan wannan abu da ake zargin ya aikata. Kamar hakan me yake nunawa ga su 'yan jam'iyyar ta Republican?
To, abinda kawai mutum zai fahimta a nan shi ne, wato idan ka diba polling da ake yi na ainihin 'yan Republicans, wasu cikin wa'annan da suka fitowa suka fi so, a ganin takarar sun kai kamar su 9. Ko polling wanda ya yi ƙasa-ƙasa ya nuna cewa Trump yana da kashi 50 cikin 100 na ainihin 'yan Republican Party waɗanda ke son ke da ra'ayin shi. So, kowane su abinda aka lura shi ne yana gudun ko da a ce kila wani abu ya faru, Trump ɗin bai tsaya ba. Suna son to ainihin ƙuri'un waɗannan mutanen nashi. To, shi ya sa kowane su kaga duk da yake kamin a yi wannan abin nan gurfanar da shi gaban kotu da aka yi. Kamin wannan lokacin zaka ga cewa duk da gwamnan Florida yana dan sukate ga abin nan, ga jaridu da kuma abin nan na yaɗa labarai kamar su radio da TV, duk inda ya samu dama yana sukate. Amma wani abin na fara akwai sai suka dawo, kuma maimakon duk da yake abokin adawa su ne na wannan primary spin, sai suka dawo suna goyon bayan shi. To, wannan abu ba wani abu ne, kawai suna tsoron fushin ainihin waɗannan masu goyon bayan shi Trump ɗin har yanzu. Shi yasa kaga suna wannan abin nan.
Suna taka tsantsan kenan dai.
Suna taka tsantsan kwarai.
Masu fushin baki da dama a nan Amurka na hangen cewa wannan shari'a kusan tana ƙara wa Trump farin jini ne. Kai ma ka amince da haka ko aka san haka?
Su ainihin masu goyon bayan shi ɗin ka san ai masu zaɓe a ƙasar China duka ƙasar ce ke zaɓe, amma kamin ka fito zaɓe dole sai ka ci primary. To su ainihin base ɗin, ban san da cin su da Hausa ba, Republican base na party ɗin na Republican.
Wato tushen magoya bayan ita jam'iyyar.
Na'am. To sun yi son kashi a kowane lokacin da aka yi wani ƙirga kusan kashi 80 da wani abu yake da. To daga bayan nan ne da wasu suka fito ɗan rage, amma dai har yanzu an ce cikin mutum tara mutum ɗaya yana da kashi 50 cikin 100, ai kaga sauran kaɗan-kaɗan kawai za su rarraba. So gudun hushin nan nasu ga Republican Party har yanzu na farin jini. Amma idan aka yi ko yanzu nan duk da yake in ka lura Joe Biden polling nashi kuma na yanda mutanen Amurka ke son shi yana wajen kashi 42-43 haka cikin 100 na 'yan Amerika ke goyon bayan shi wannan shugaba Biden. To amma duk da haka nan in yanzu shi Trump ne ya tsaya takara, za ka ga cewa Biden ya ci shi farin jini, saboda shi Trump waɗanda masu son shi 'yan Republican Party ne, sannan su ainihin 'yan Republican Party 'yan akwatanta su da sauran masu jefa ƙura kamar Democrat da kuma Independent, su ba su ci kashi 33 ba cikin 100.
Dokta, za mu dawo kan maganar Joe Biden na ka taɓo batun shi, amma ya zuwa yanzu cikin masu neman tikitin jam'iyyar Republican wane ne a cikinsu da suka fito yanzu kake ganin zai iya zama babbar barazana ga Trump wajen neman tikitin jam'iyyar?
Kamin a yi wannan gurfan da shi aka yi ga kotu, gwamnan Florida shi ne kan gaba wajen duk da shi Trump ɗin ya dari cewa shi ne barazana ga shi. To in ka lura ake suka koyan ba shi ba shi ainihin Trump ɗin, duk sauran ma da aka ce wannan Scott na South Carolina ya fito shi ma neman takara a ce yana mai fatan alheri. Haka ita ma wannan Nikki Haley ta fito a shi ma ita ma abin da yake ce mata kenan, amma wannan yana fitowa to kamin ma ya fito ke su kashi
saka
shi wannan ainihin gwamnan Florida wato Ron DeSantis kenan.
Dokta Nasir Damowa kenan ɗan Najeriya mazaunin Amurka da ke fashin baki kan siyasar Amurka. Idan Allah ya kai mu mako mai zuwa za mu ɗora daga inda muka tsaya. Yanzu kan a madadin shi baƙon namu da kuma Julie Lathers Gresham da ta haɗa shirin, ni Mahmud Lalo nake cewa a huta lafiya.
Kuma muka zo shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a taƙaice.
A yau Juma'a shugaba Volodymyr Zelensky ya sake jaddada kirin da a samar ma a ƙasar shi makamai masu cin dogon zango domin ƙaddamar da hare-hare da kuma kare ƙasarsa daga dakarun Rasha da suka mamaye ta. A jiya Alhamis ne dakarun juyin juya halin Iran suka kwace wata tanka a yankin tekun Fasha da aka yi zargin tana dauke da man fetur din da aka shigo da shi ta barauniyar hanya. A yau Juma'a kamfanin dillancin labaran na Fars ya ce jami'an tsaron juyin juya halin na Iran sun kame jirgin dakon man mai dauke da tan 900 da ma'aikata 12 da aka shigo da shi ta barauniyar hanya karkashin umarnin kotu. A yau Juma'a sakatariyar Baitul Malam Amurka Janet Yellen ta fara ziyara aiki ta kwanaki hudu a kasar China, inda ta yi kiran a samar da sauye-sauyen kasuwanci a kasar ta biyu a tattalin arziki a duniya, inda ta yi gargadin cewa
So masu sauraronmu, da haka muka ta ƙarshen shirin namu, sai kuma a dakata shirin yau da gobe. Sannan idan Allah ya kai mu da daddare, wato 9:30 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chad, wanda daidai da 8:30 agogon GMT da Ghana, za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Hauwa Sharif, wadda ta taya ni gabatar da shirin, da wanda ya ba da umarni wato Dez, da ma injiniyanmu na yanzu, ni Zahra Aminu Fage, nake muku fatan alheri, ku huta lafiya.